na fara zumunci tsakanin kafa da kafa a jiya kungiyar kwallon kafa ta kasar Peru ta lallata jami'ar kwallo 3-1 Japan ɗin kasa da shekara 18 sun samu nasara kan tsarin kwallo 2-2 kasar Portugal kuwa kasa da shekara 18 sun lallata kasar Norway da kwallo 3-0 yayin da El Salvador ta kashi a hannun Ecuador da kwallo 3 ita ma da nema a yau kuma akwai wasan fara zumunci tsakanin kungiyoyin kwallon kafa inda Bayern Munich sun bi za su fafata da Wolfsburg da misalin karfe 4 na yamma agogon Najeriya a bangaren Premier League na tarayyar Najeriya na shekara 2016 zuwa 2017 mako na 23 wanda ba a samu daman buga shi ba saboda wasu dalilai a jiya kungiyar kwallon kafa ta AFC United ta lallata Wiki Tuarez da ke garin Bosch da kwallo 2-0 inda a yanzu haka kungiyar ta Wiki Tuarez take hanyarta na zuwa jihar Anambra domin fafatawa da kungiyar kwallon kafa na Ifeanyi ba a wasan mako na 25 na gasar Premier League na Nigeria inda Wiki a yanzu take mataki na 15 daga kasar tebur ita kuwa Ifeanyi wata na mataki na 2 daga saman tebur a bangaren sai da saiwa ɗan wasan kwallon kafa na duniya kuwa ɗan wasan gaban kungiyar kwallon kafa ta Atletico Madrid Fernando Torres ɗan shekara 33 da haihuwa ya ki amincewa da wata tayin da wata kungiya ta yi masa daga jiha daga kasar Mexico wata tana zawarci mai tsaron ragar kungiyar kwallon kafa ta kasar England Joy Hart a matsayin aro ana shirin kammala ciniki tsakanin kungiyar kwallon kafa ta Manchester United na kasar England da Real Madrid da kasar Spain a kan sayan dan wasan Real Alvaro Morata ɗan shekara 24 a sati mai zuwa a kan kuɗi fam miliyan 65 Roma ta ce ya zama dole wa kungiyar kwallon kafa ta Liverpool ta biya fam miliyan 35.5 in har tana son sayan dan wasanta mai suna Mohamed Salah ɗan shekara 24 Malon Santos ɗan shekara 21 ya zama cikakken ɗan kungiyar kwallon kafa ta Barcelona inda ya rattaba masa hannu na tsawon shekaru 3 bayan da ya zama tsaro a kungiyar a matsayin daga kungiyar kwallon kafa na Fluminense daga shekara ta 2016 zuwa 2017 Quarinton Tillinson kuwa ya koma kungiyar kwallon kafa ta Bayern Munich daga kungiyar kwallon kafa ta Lyon a kan kuɗi euro miliyan 41.5 daga ƙarshe Manchester United ta kammala sayan ɗan wasan Benfica mai suna Victor Lindelof a kan kuɗi fam miliyan 31.5